daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 da 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku sauraron matashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da Lul FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su yi saman matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. Muhammad Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa wata tawagar jami'an tsaron Amurka ta kai ziyara a jamhuriyar Niger.
Kwararra jami'an tsaron Nijar da ba su tallafi kayan aiki zuwa samar da bayanan sirri na daga cikin mahimman abubuwan da wannan ƙasa ke amfana da su a ƙarƙashin yarjejeniyar tsaron da ke tsakaninta da ƙasar Amurka.
To muna ɗauke da ƙarin bayani da kuma shirin kallabi, sannan muna tafa da shirin wasu daga cikin jaridun Amurka. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. An kaddamar da jerin wasu harhare ta jiragen sama masu karfi kan wurare biyu da mayakan IS suke a kokarin da ake na kama tunga ta karshe da kungiyar ƴan ta'adda ta IS suka ayyana a matsayin daular su. Harharen na zuwa ne kwanaki biyu bayan wani aikin kakkabe sako-sako na garin Baghouz da ke arewa maso gabashin Syria, inda anan ne kuma ɗaruruwan mayakan na IS suka mika wuya ga dakarun SDF da Amurka ke marawa baya a makon da ya gabata. Wani jami'in yaɗa labarai na kungiyar YPG ta mayakan Kurdawa wacce ke goyon bayan gamayyar dakarun SDF ta ce wasu daga cikin harharen da aka kai sun kaikaici wani gungun mayakan na IS waɗanda aka fatattaka har zuwa bakin kogin Ifrit. Sauran harharen kuma sun mayar da hankali ne kan wani ɓangaren kungiyar mayakan na IS da ke ɓoye a tsaunuka a gefen gari, amma kuma duk da ci gaban da kai harharen bama-bamai gamayyar sojoji da Amurka ke wa jagoranci ta faɗa jiya Alhamis cewa mayakan na IS sun ci gaba da jajircewa a faɗan. Kusan sati ɗaya bayan da aka harbi wasu musulmai 50 har lahira a wasu masallatai biyu a Christchurch da ke New Zealand, Prime Minister ƙasar Jacinda Ardern ta ɗauki matakin gaggawa na haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu. Matakin haramta bindigogin wanda Prime Minister Ardern ta sanar a jiya Alhamis a garin Walton zai hada da gidajen ajiye harsasai da za su iya rike harsasai da yawa da kuma wasu sassa da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindigar cikin sauri. Ardern ta kuma haramta sayar da makaman saboda a kauce masu tara rumbun makamai, tana mai cewa za a aiwatar da haramcin amfani da su da zarar an samar da sabbin dokoki. Ardern ta kuma sanar da wani shirin sayan waɗannan nau'ukan bindigogi daga hannun jama'a don ƙara ƙarfin gwiwa ga waɗanda suka mallaki makaman su miƙa su. Kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce ta tura wata tawaga biyu ta masu bada agajin gaggawa zuwa garin Beira mai tashar jirage a Mozambique don taimakawa dubban mutane da mahaukaciyar guguwar nan mai haɗe da ruwa ta shafa a makon da ya gabata wacce ta akai wa lakabi da Idai. Wannan guguwa ta kasance ɗaya daga cikin bala'i mafi muni da ya fadawa yankin kudancin Afirka cikin gwamman shekaru. Ana sa ran ɗaya daga cikin tawagogin za ta samar da kayayyakin tsaftace muhalli ga mutane 20,000, yayin da ake sa ran ɗaya tawagar za ta rika samar da tsaftataccen ruwan da yawansa ya kai lita 225,000 a kullum, wanda zai rika taimakawa mutum 15,000 da za su yi kokarin tsira daga wannan mummunar ambaliya da ta biyo bayan guguwar nan. Wata sanarwa da shugabar kungiyar ta Red Cross a Mozambique, Jamie Lesua, ta fitar ta nuna cewa masu ayyukan agajin sun fi damuwa barkewar cututtukan da akan samu daga ruwa. Tana mai fatan matakan gaggawa da aka ɗauka za su daƙile aukuwar hakan. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kididdigar da adadin mutanen da suka mutu waɗanda ta samu daga gwamnatocin ƙasashen da bala'in ya shafa sun nuna cewa a Mozambique mutane 242 suka mutu, a Zimbabwe mutum 139, sai kuma Malawi mutum 56. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin cikin gida na Venezuela yana zargin shugaban ma'aikatan madugun 'yan adawar kasar Juan Guaido da zama wani jigo na 'yan ta'adda da ke shirya kai har-hare akan manyan 'yan siyasar kasar. Jami'an kasar sun kama Roberto Marrero a lokacin da suka kai wani samami a gidansa gabanin Asuba. Ministan cikin gida Nesto Ribeiro ya ce an gano makamai da dama a cikin gidansa. Amma dan majalisa na bangaren 'yan adawa Sergio Vergara, wanda ya ce shi ma an kai irin wannan samami gidansa, ya yi zargin cewa an dasa masa makaman ne. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya buƙaci da saki Marrero da gaggawa, sannan ya ce duk waɗanda suke da hannu a kama shin za su ɗanɗana kudarsu.
Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wata tawagar jami'an tsaron Amurka karkashin jagorancin General Courtney Kerr na gudanar da ziyarar kwanaki uku a jamhuriyar Niger da nufin ƙara ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu a yakin da suke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Burma ya yi ko mana da ƙarin bayani.
Tantance halin da ake ciki a aikace shekaru biyu bayan ƙulla yarjejeniyar aiki tsakanin rundunar Indianapolis da takwararta ta Guard National na daga cikin manyan dalilan wannan ziyara da shugaban rundunar tsaro ta Indianapolis General Courtney Kerr ke gudanarwa a nan Niger, inda suka tantauna da hukumomin tsaron wannan ƙasa kafin daga bisani tawagar tasa ta sauka a sansanin sojan saman Amurka da ke yankin Agadez.
A nation's armed forces are a reflection of the best of its citizens. And it was an honor to tour the airbase at Agadez, the non-commissioned officer academy, and to be received today at the Etat Major by the Minister of Defense and the Chief of Defense.
Horar da jami'an tsaron Niger da ba su tallafi kayan aiki zuwa samar da bayanan sirri na daga cikin muhimman abubuwan da wannan ƙasa ke amfana da su a ƙarƙashin yarjejeniyar tsaron da ke tsakanin ta da ƙasar Amurka. Kuma a cewar babban komandan rundunar mayakan Niger General Ahmed Mohamed, gudunmuwar ta Amurka ta yi tasiri sosai wajen tabbatar da tsaro a Niger, kasar da ke kewaye da kasashe masu fama da ƙungiyoyin ta'addanci.
Dans le domaine de l'équipement, dans le domaine de renseignement, cette coopération nous a été extrêmement utile dans cette phase de turbulence que nous traversons depuis quelques années.
Shugaban rundunar tsaro ta Indianapolis General Courtney Kerr, wanda yake samun danne gargada daga wasu manyan hafsoshin sojan Amurka, cikin su har da Janar Demiliano na rundunar AFRICOM, ya ziyarci asibitoci da cibiyoyin horar da jami'an tsaron Niger kafin jakadan Amurka Ambassador Eric P. Whitaker ya shirya masa liyafar cin abinci. Jakadan ya ce kasar Amurka za ta ci gaba da tallafawa jamhuriyar Niger akan maganar yaƙi da ta'addanci. A wani abin da ke kama da ƙara jan ɗamarar yaƙi da 'yan ta'adda, sabon kwamandan rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka General Roger Clotier da ke ziyara a Najeriya ya bayyana fatan ƙara samun haɗin kan wannan ƙasa akan maganar samar da tsaro. Haka kuma lokacin da ya ziyarci hedkwatar sojan Najeriya Abuja a ranar 19 ga watan nan na Maris, General Roger ya jinjina wa hafsan hafsoshin ƙasar General Tukurbura ta yi saboda yadda askarawansa ke ƙara samun galaba akan ƙungiyar Boko Haram, abinda ya ce yana ƙara wa Amurka ƙwarin gwiwa a tallafin da take baiwa Najeriya, waɗanda suka haɗa da horon soja, samar da kayan aiki da dai sauransu. Da yake nasa jawabin, Janar Tukurbura ta yi ya yi wa ƙasar Amurka godiya da irin tallafin da take baiwa Najeriya. Yana mai fatan hulɗa tsakanin ƙasashen biyu za ta ɗore. Sannan kwamandan rundunar mayakan na Najeriya ya nuna buƙatar samun gudunmuwar Amurka wajen tafiyar da makarantar horar da dakarun musamman da ƙasar ta buɗe a jihar Yobe, a ci gaba da ƙara ɗaukar matakan murƙushe ta'addanci a Najeriya da ma yankin Sahel baki ɗaya. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ya mai tafi da kukan bayi kai mini agaji, yanar gizo gizo, yanar gizo. gizo-gizo kasa adan na akwai na yanar gizo-gizo yanar gizo-gizo yanar gizo-gizo kasa adan na akwai na yanar gizo-gizo
yanar gizo-gizo yanar gizo-gizo hanyar nishaɗuwar wayina yanar gizo-gizo.
To madalla, bar mu je ga wannan waka kafin mu ci gaba da shirin.
Ai ya ga rabu bina nake ci.
Ai ya rabu bina nake ci.
Ka ji ka danguna san za faɗi yake sha ta gubi ne yake ci.
Ai ya ga rabu bina nake ci.
In dai na dauki ta ganga da kana na dauki dan amshi na. Ka ga maro kana na zan ya sha ta mamma lo gubi ne yake ci. Masozowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ci
kai ya rabu ni na nake ci
idan dai kaga mutum bi zamota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga na yin toroko na tabbata gumi na yake ci
kai ya rabu ni na nake ci
sai an sha wuya kan sha dadi kai
Allah bari mu je ga shirin mu na gaba kuma.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata, shirin kallabi ya fara kawo muku hira da Farfesa Hawwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke Boston a nan Amurka, inda ta bada ɗan taƙaitaccen tarihin rayuwarta da irin gwagwarmayar da ta yi wajen neman ilimi. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da ita.
Kuma Allah cikin ikon sa sai kika kuma shiga jami'a bayan da kika gama.
Da mun na baro wannan ƙauye don saboda yata ta yi aure ita Hajji Aisha. Ta auri mutumin da ya gama jami'a a lokacin sai a ba su mota a ba su gida. Sai aka ba shi aiki sunan shi Audu Magaji. Sun yi aure aka bani ita in mata ɗan ɗaki. Suna da TV sai ga wata mata ta fito a television. To ana wani program ne na kallabi cikin
rauna.
Ita da ta fito sai ta aka ce ita ce na farko a cikin mata da ta yi rawan gani a cikin bauce-bauce. Sunanta Madan Hannatu Ibrahim. Ke tana cewa akan cewa wani abin da take so ta yi na sha'awa shine tana so ta taimaka wa yara mata su je makaranta. Dai daga can take so ta yi kenan. Sai kuma tana ga yamin ne. Daga hakan sai nace to sai na nemi inda take. Sai na fara neman inda Mrs. Hannatu Ibrahim take. Aka ce ai commissioner ce ina ta bincika da hankali aka ce ai ma ga ministerin ta babu nisa daga inda makarantar mu yake. Sai in kama hanya ina break in sai ina talladin. Wanzu babu talla ina malamar makaranta dan guntun break din sai in zai in ciki jiki in je ina neman inda take. To nema yau gobe jibi na buwaye mai gari. To ina zo sai su ce min wai ce miki ki zo? Na ce ina son ga madan zai tafi ki ba mu gari wajen tana cikin aiki. Iko ba zan daddara ba sai in zaki zo. Na zo ya fi so 30 kai ranar mutum ya gaji. Sai ce ke mai sunan ki? Na ce hawo ce to ba za ki saki zuwa nan ba ina baki ga mi ga madan. Na ce na yarda. Aka banne na shiga na gamada kuma office na ta din ban taba ganin office mai haka ba. To ina shiga ni kaina sai na raza na rasa mai kawo ni gurin ta da mai ta mai kawo ni sai kuma ina da dai amba ambulance wani brown ambulance result na wasai nace mata na zo ta taimaka min ne na ji na magana a TV akan taimaka ma ƴan mata su yi makaranta. Sai ta ce to in ba ta da duba result a Hausa nake mata magana. Duba da ta duba da ta ce to hannu makaranta zaki tafi ni ce to naji ana maganin jami'a ni ma ina son je jami'a. Ta ce ayya wannan rizan naki kam ba na jami'a bane. Ta ce ai jami'a gashi ma ba iya turanci in mata magana turanci ma dama magana dole sai an samu da Hausa. Ta ce jami'a ana karantarwa da turanci ne ba da Hausa ake karantarwa ba. Ta ce kai ni dai ina son zuwa jami'a nan. Sai na fashe da kuka domin na wahala ina son ganta kuma gashi na zo kwaliyan tana gaba za ta biya kudin sabulu ba. Sai ta ce ko kukan da ne duniya ita ba ta taimaka ba ta ce ta taimaka wanda za su suke da result masu kyau ne amma cikin ikon Allah kuma sai zuciyarta sai kamar sanyi sai ta jawo drawer sai ta cire takarda wani katikatin ashe business card ake kiran shi ban ma taba gani ba. Sai ta rubuta sunan mutum a bayan ambulance din ana kiran mutumin George Korba shine registrar na university na Jos. Sai ta ce mun in je jami'a in bashi na bashi in akwai taimakon da zai iya mini amma abin da kawai taimaka min ke amma sai ta sa hannu a cikin jakanta ta ce naira 20-20 sabbi kal guda biyar ta bani har kwana ita gobe zan manta da kudin nan
naira 100 kenan.
Eh ina fata zan zo tafi daga baya muka je jami'a aka duba shi ma Josh Korba din ya nuna min akan ba za su taimaka min ban da turanci amma kukan na babu bayyana nisa da idan sai hawaye sai ce ba kukan da zan yi taimaka sai ko in fita jin samu sakataren shi akwai form in cika in akwai abin da za a yi shi ba sanad ba shi ba shi yake ba da admission ba sanad suke ba da admission so idan sanad sun ba ni to in ba su ba ni ba idan ya ce ban da turanci don ana kiran abin da zan yi apply din remedial wato maimaici ne abin da baka ci amma shi maimaicin ma sai kana da turanci. Sai na je na cika na tafi. To daga baya sai na ji samu labarin akan cewa akwai abin da ake kira catchment area wato wa'annan kasa wasu
yanki
ta gefen mu ta Bauchi Gombe mata ba sa zuwa jami'a so an dan saukar da maki din da ake yadda sai mu shigo amma condition ana kira conditional admission saka bani in nai condition din na turancin za su bar ni in ci gaba in ban ci ba ba zan iya ci gaba to sai na je na samu kamar na register sai ne kacinci in zo cikin English ba wai daga sare ba Allah da yasa sai aka bar ni na ci gaba da media to in ka gama za ka iya sa takarda na shiga jami'a kenan. To daga baya dai sai na kowa na ajin wajen mudari da ɗan kai kowa na shi zai karanta lo na ce ni ma zan karanta lo ba wai na san menene aiki meye
lo din ba
ban san meye lo din ba to da ikon Allah kuma sai aka ban lo to a wannan zama na da ne remedial din karfin aikin na lokacin a library nake wani inda ake karatu in aka bude library da farko ne zan tsalla in gudu in je in shiga library don dinga karanta abin da aka yi din don ban gane ba in saki kuma in saki BBMB in gane to sai ke taimaka min ana gama haji da library sai an tashi kuma za a kore ni kora na aiki a library to sai taimaka min na shekara hudu na kammala na dawo to ina da wani saurayi ya ce min in yi police to sai na shiga police
baki bautan kasa ba sai police
a'a na yi bautan kasa a cikin police na je bautan kasa a Katsina state sai na shiga ministry of justice to babu yar bauta ta bude can ba to na tsalla na bude sai na je na samu mutanen social welfare na ce musu kun ga yanzu ina so sun san ni a ministry na shiga bar ministry so duk macin da aka mata bulala kuma suka samu tsabai na mijin ta kawo mun za mu sasanta amma kuma za mu amfani da doka wannan lokaci ya yi defining wato ya canza duk abubuwan da ne a duniya yanzu
to masu sauraro lokaci ya yi halin nasa dan haka za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar A madadin Professor Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Miro yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka.
Sharhin jaridin Amurka A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar New York Times inda aka rubuta labari mai take kamar haka wani yaro dan asalin Najeriya ya ba duniyar dara mamaki Wani yaro mai shekaru 8 dan asalin Najeriya wanda ke gudun hijira tare da iyayensa a birnin New York dake nan Amurka ya lashe gasar wasan dara ta zamani ko kuma cin a turanci A makon da ya gabata aka ayyana Tani Toluwa Adewumi a matsayin wanda ya lashe gasar a birnin New York wacce aka yi a matakin ƴan makarantar nursery zuwa ƴan aji uku na primary Tani kamar yadda aka fi kiransa na zaune ne a wani sansani ƴan gudun hijira tare da iyayensa a yankin Manhattan a New York a yanzu haka dai Tani ya samu nasarar samun kuɗi da aka tara mashi wanda ya kai dala Amurka 200 kuma sannan yanzu sun samu nasarar barin sansanin ƴan gudun hijira inda suka samu nasarar samun gidan kansu a birnin New York yanzu bari mu leƙa jaridar Politico inda a ranar Talata ne aka rubuta labari cewa shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kafofin sada zumunta da suka hada da Facebook da Google da kuma Twitter da nuna fifiko ya kuma ce akwai buƙatar a sa ido sosai Trump wanda yake matukar amfani da hanyar sadarwar Twitter Ya goyi bayan dan majalisa David Nunes na jihar California, jigo kwamitin kula da harkokin leƙen asiri a majalisar wakilai, cewa hanyoyin sadarwa suna bada damar bata mashi suna. Da yake amsa tambayar manema labarai a fadar White House, Trump ya ce, "Hanyoyin sadarwar internet suna danna ra'ayoyin 'yan jam'iyyar Republican inda suke nuna fifiko akan jam'iyyar Democrat." A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro, Trump ya ce yana isar da saƙo ga sama da mutane miliyan 100 ta hanyar Twitter da sauran hanyoyin sadarwar intanet, kuma yana cin moriyar wannan damar. Rahotannin tallace-tallacen siyasa na Facebook da Google da aka tattara ya nuna kuɗin da yakin neman sake zaben Trump ya kashe ya kusan ninka abinda masu neman tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat baki ɗaya suka kashe. Yanzu bari mu je jaridar LA Times inda aka rubuta labarin Jamal Trulov wani ɗan wasan kwaikwayo da aka kulle shi shekarar 2009. Inda aka zarge shi da kashe wani makwabcinsa mai suna So Kuka wanda aka same shi mace a cikin gidansa. Trulov wanda ya yi shekaru 8 a kurkuku bayan da 'yan sanda suka zarge shi don kisan kai a yayin da yanzu haka aka gano cewa ba shi da hannu a kisan da aka zarge shi da shi. A ranar Talatan nan ne da ta gabata a birnin San Francisco jami'ai suka rattaba hannu akan a biya shi dukkan kuɗi har dalar Amurka. Miliyan 13.1 saboda zaman kurkuku da ya yi na shekaru 8 inda har yanzu ba wata hujjar da ta nuna cewa shi ne ya yi kisan kan da aka zarge shi da shi. Trulov ya rubuta a kan shafinsa na yanar gizo na Twitter inda yake cewa ni ba zan yarda ba zaman gidan yari ya haifar mani da matsaloli daban-daban. sannan na shiga kunci na rasa yanci da walwalar rayuwa dan haka wannan kudin ba abin da zai iya fansar rayuwar da na shiga a cikin shekaru 8 bane sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya
madalla a gaida Daula yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana mana madorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na jiyo hankalin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar jan hankalin da nake so na yi masa shine ya kamata in yi mutanen kirki isa a gindinsa ina sububa ga Madina da suke cin mutuncin masu mutunci to ba abokan tafiya sabani a siyasa kuma irin waɗannan abubuwa da Abubakar Galadima yake yi kullun yana karawa Atiku baƙin jini ba farin jini yake kara masa ba tsakanin al'umma
Assalamu alaikum da farkon sunana Aminu ne shayi na garin Garbace da garmar kuma ta Balija ta raba tarayyar Najeriya modai fatar da muke shi ne waɗannan jawabi guda shida da hukumar zabe ta ayyana akan cewa zaben su bai kammala ba muna fatan ƴan siyasa za su kai zuciya nesa sannan kuma su bari hukumar zabe ta shirya a yi zabe a wannan yankunan da aka ce za a canza kuma a bawa duk wanda Allah ya bawa nasara waɗanda kuma suka fara su masu mubaya'a da sunan cewa Allah ya bawa wanda ya bawa
Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tan Kuruba kinke TV ba Karura to na yi murna da ni cewa gwamnatin tarayya za ta tallafa ma wasu jihohi wanda matsaloli suka sama amma jihohin nan guda 8 ne amma daga cikin jihohin babu Kaduna babu Katsina to duk wani taimako da za a yi ma wasu jihohi wanda suka samu matsalolin rashin ko matsalolin shugaban lafiya to in dai ba a sa Kaduna da Katsina ba to gaskiya gwamnatin tarayya ba ta yi adalci ba
to da haka ne kuma muka zo ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takeice
an kaddamar da jerin wasu har-hare ta jiragen sama masu ƙarfi kan wurare biyu da mayakan IS suke a kokarin da ake na kama tunga ta ƙarshe da kungiyar ƴan ta'adda ta IS suka ayyana a matsayin daular su har-haren na zuwa ne kwanaki biyu bayan wani aikin kakkabe sako-sako a na garin Baghouz da ke arewa maso gabashin Syria inda anan ne kuma ɗaruruwan mayakan na IS suka mika wuya ga dakarun SDF da Amurka ke marawa baya a makon da ya gabata kusan sati ɗaya bayan da aka harbe wasu musulmai 50 har lahira a wasu masallatai biyu a birnin Christchurch da ke New Zealand Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta dauki matakin gaggawa na haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu. Kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce ta tura wata tawaga biyu ta masu bada agajin gaggawa zuwa garin Beira mai tashar jirage a Mozambique don taimakawa dubban mutane da mahaukaciyar guguwar nan mai hada da ruwa ta shafa a makon da ya gabata wacce aka yi wa lakabi da Idai. Wannan guguwa ta kasance ɗaya daga cikin bala'i mafi muni da ya fada wa yankin kudancin Afirka cikin gwamman shekaru. Ministan harkokin cikin gida na Venezuela ya zargi shugaban ma'aikatan madugun 'yan adawar kasar Juan Guaido da zama wani jigo na 'yan ta'adda da ke shirya kai har-hare akan manyan 'yan siyasar kasar. Jami'an kasar sun kama Roberto Marrero a lokacin da suka kai wani samami a gidansa.
Kamar Allah masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Kada manta a duk lokacin da ake so a sake sauraron wannan shirin za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com inda anan ma har za a ga rahotanni cikin bidiyo da hotuna. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Babalade ta ne gabatar da shirin. da kuma Solomon Abu da ya shirya shirin baki ɗayan sa sai injinan mu Zubair Mahmud Lalo ke cewa a wannan lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.